zuciyana kullum kike zuwa min anan na sanki anan na gona fuskar ki zuciyata kullum tana fada min ke ma kin sani me yasa kike ta boye min dake inda kike na san kina jina are ina zana binki kullum shi nake sanye hijawi ke shi ne ya dauki hankali na maskar ke ita ce maganin ciwon idona sanki ba abin da zai gagaran kin zama abin tunani garan safiya da rana har ma daren da minki nake ban gano ki ba yau da gobe jibi ban fitaran zana ganki da dewa daren zana ba da lokaci na gurin da minki ba zan ga wahalar shi ba cikin mafarki na kullum kike zuwa min sanki hanan na shaida muryar ki na tambayi sunan ki ki fada mini kuma kin ki a ina zan zo na ganki ita ho in samu sauki maki hokar jini tunda kina da kyawun gani bari kalar ki dan na gani kaunar ki ta shige min jini mai dogon hanci sawo masakaici farin idanu hakora ga gashi har gadon baya cikin mafarki na haka kike zuwa min sanki anan na gane surar ki
I'm scared.